إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أنقوانا من قيسوات الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattabi Allah yarda da shi wannan majalisin shine na 116 a wannan yammaci na Alhamis 5 ga watan Sha'ban hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina sana da shekara 1445 wacce ta yi daidai da 15 shekara ta 2024 idan ba a mance ba a makon da ya gabata mun dauki gaba ta farko cikin gabobi da mawallafin wannan littafi da muke karanta tarihin Umar ya kawo waɗanda suke fito mana da aikin hisba na Sayyidina Umar. Gaba ta farko an nuna mana yadda Sayyidina Umar ya ɗabbaka aikin hisba a babin aƙida, ɓangaren tauhidi, kaɗaita Allah maɗaukacin sarki. To ɓangarori ko gaɓoɓin da Sayyidina Umar ya ɗabbaka aikin hisba suna da yawa. A yau insha Allahu ɓangare na biyu da za mu duba cikin ɓangarorin da Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya ɗabbaka aikin hisba shine ɓangaren ibada. Matakin farko ɓangaren aƙida ta tauhidi, nan mun ga irin rawar da Sayyidina Umar ya taka wajen ɗabbaka hisba. Mataki na biyu ko gaba ta biyu ita ce wacce za mu duba ta a yau, irin rawar da Sayyidina Umar ya taka da gudunmawar da ya bayar a ɓangaren hisba a babin ibada. Wannan za mu same shi a shafi na 217 inda ya ce ihtimamuhu bi amril ibadat, himmatuwarsa da al'amarin ibadu. Sayyidina Umar ya ba da muhimmanci dangane da al'amarin ibada. To kai tsaye mu tafi zuwa ga misali na farko da ya kawo mana cikin misalai na ibada shine as-salatu. Idan muka kula za mu ga a ƙarƙashin wannan babi da ya ƙulla na as-salatu gabanin ya kawo mana misalai da za su fito da yadda Sayyidina Umar ya ɗabbaka aikin hisba dangane da al'amarin sallah zai yi kamar sharar fage, ta yadda zai nuna ai Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi sallah Annabi ya ba ma wannan bangare muhimmanci kwarai da gaske. To wannan yasa Sayyidina Umar ya tasirantu da hakan shi ma ya ba wa bangaren al'amarin sallah muhimmanci. Yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya'muru almuslimina bis-salati wa yubalighu fil inkari ala man yatakhallafu anil jama'ati wa yashtaddu nakiruhu ala tarikiha. Wannan kamar muqaddima yake so ya gabatar mana wacce za ta fito mana da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da muhimmanci wa al'amarin sallah, wannan ya sa sahabbansa suka tasirantu da shi, su ma suka ba da muhimmanci wa al'amarin sallah. Daga cikinsu akwai sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. Yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya'muru almuslimina bis-salati. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurtar musulmai da tsaida sallah. Wa yubalighu fil inkari ala man yatakhallafu anil jama'a. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaiwa makwara wajen musanta ba duk wanda yake kin halarta sallar jama'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaiwa iyaka, yana kaiwa makwara, yana zurfafawa wajen fito na fito da duk wanda ke kin halartar sallar jama'a. Wayashtaddu nakiruhu ala tarikiha. Sannan musantawar annabi, fito na fitan annabi ga mai barin sallar jama'in na tsananta. Wanda ke barin sallar jama'i annabi na tsananta fito na fito da shi. Qala sallallahu alaihi wa sallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 daraja. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya nuna muhimmancin halartar sallar jama'i yake bayyanawa cikin wannan hadisi da aka samo daga Abdullahi dan Umar, wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu. Yace salatul jama'ati, sallar jama'i, sallar da aka yi ta cikin jama'i, tafdulu, tana da fifiko an salatil fadhi akan sallar da mutum ya yi ta shi shi kadansa, bi 27 daraja, da daraja 27. Yanzu wanda ya yi sallah cikin jama'i ya samu daraja 27, sabanin wanda ya yi sallah shi shi kadansa ya samu daraja 1. Anan annabi yana kwadaitar da sahabbansa a kebe, yana kwadaitar da al'ummarsa a dunkule wajen halartar sallar jama'i, saboda yanda ake ninninka darajar sallar jama'i akan sallar wanda ya yi shi shi kadansa. Yace wa rawa Abu Hurairata annahu sallallahu alaihi wa sallam faqada nasan fi ba'd as-salawati. Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, ya rawaito hadisi cewar wasu kwanaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa mutane, wasu daga cikin sashen mutane a masallaci, ma'ana ya ga bawa ne bawa ne bawa ne basu samu halartar sallar jam'i ba. Wannan hadisi shi ma da zamu karanta, Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma ukhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha fa ahriqa alaihim buyutahum. Manzon Allah ya ce, lallai na kusana himmatu in umarci wani ya ja mutane sallah. Asali hadisin yadda ya zo shi ne, manzon Allah da ya kula wane baya zuwa sallar jam'i, wane ma baya zuwa, wane baya zuwa, sai ce to ya himmatu da ya je daji da shi da wasu sashe na sahabbansa, su je su yo itace a zo a ajiye a jikin masallaci, ya sa a kira sallah. Idan aka kira sallah, ya sa wani ya shiga gaba ya ja mutane sallah. Idan ya ja mutane sallah, shi kuma ana idar da sallah, sai ya fita ya je ya kona gidajen waɗanda ba sa halatta sallar jama'a. Wata riwaya kuma ta nuna cewar ba zai ma tsaya a yi sallar da shi ba, a daidai lokacin da ake sallar nan ne za a je gidajen waɗanda ba sa halatta jama'a, a je a kona gidajensu. Shi ne bayanin da wannan hadisi ya kunsa. Ya ce yusalli bin nasi thumma ukhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha, sai in sassabawa mazajen da suke kin halartar sallar jam'i din, ma'ana ya je ya same su ya sassaba musu. Fa uhriqa alaihim buyutahum, in je in kona musu gidajensu. Wannan hadisi yana daga cikin dalilan da wasu daga cikin malamai suka dogara da shi wajen bayyana cewar halartar sallar jam'i wajibi ne. Halartar sallar jam'i wajibi ne, saboda abin da ba wajibi ba ba a tsawatarwa da ukuba. Yanzu tunda annabi ya ce zai je kona musu gidajensu, kaga wannan ke nuna kenan halartar sallar jam'in wajibi ne, saboda abinda sunna ce ba a horo a kanta. In ka ga an yi horo wa mutum dangane da wani abu da ya bari, ta wannan abun aikata shi wajibi ne. Wannan muqaddima ta farko kenan. Muqaddimarsa ta biyu ya ce wa sara siddiqu ala hadihi, sayyidina Abubakar lokacin da ya zama khalifa shi ma sai ya tafi akan shiriyar annabi. Mecece shiriyar annabi? Ba da muhimmanci wa sallar jam'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi har yake cewa waɗanda suke kin halartar sallar asuba da sallar isha da sun san abin da ke cikin su na alkhairai, waɗannan salloli guda biyu da sun taho koda da rarrafe ne, ma'ana koda mutum yana cikin matsanancin yanayi tafiya ma wannan ba zai iya ba, amma da ya duba ya ga alkhairai da Allah maɗaukakin sarki ya ƙunsa cikin sallar asubahi da sallar isha, to koda ba zai iya tafiya ba, rarrafe zai yake iya yi, to zai yi rarrafen nan ya taho saboda kar ai bashi. To sayyidina Abubakar shi ma da ya zama jagora sai ya bi gacin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen himmatuwa da wannan ibada ta sallah, musamman yinta cikin jam'i. Yace walamma tawallal faruku, lokacin da al-faruq shine sayyidina Umar, lokacin da ya zama khalifa al'amura suka shiga hannunsa, ya jibinci al'amarin musulmi shine lamma tawallal faruqul khilafa, lokacin da faruku ya zama khalifa ihtamma bi amri salati, sai ya himmatu da al'amarin sallah. Wa hamala an-nasa 'alayha, kuma ya dauki mutane akan hakan, ma'ana ya dora mutane akan himmatuwa da al'amarin sallah. Wa ta'aqqaba tarikaha, kuma duk wanda yake barin sallar sayyidina Umar ya dinga bibiyarsa. To yanzu ne zai fara jero mana misalai da za su fito mana da dabbaka aikin hisba da sayyidina Umar ya yi ta yi a bangaren sallah. Misali na farko yace wa kataba ila ummalihi anna ahamma amrikum indis sala faman hafizaha wa hafaza alaiha hafiza dina wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya. Wannan al'amari na farko kenan na hisbar sayyidina Umar bangaren sallah. Ya rubuta wa dukkan gwamnoninsa da suke garuruwa daban-daban, waɗanda suke wakiltarsa a garuruwa daban-daban. Abinda ya rubuta musu shine anna ahamma amrikum indi sala, mafi muhimmancin al'amarinku a gurina, inji sayyidina Umar, shine sallah. Duk wani abu da za ku yi bai kai sallah ƙima da muhimmanci da daraja a gurina ba. Faman hafizaha wa hafaza alaiha, duk wanda ya kare sallah ya kiyaye ta, to wannan fa hafiza dinahu, ya kiyaye addininsa. Wa man dayya'aha, duk wanda ya tozarta sallah, fa huwa lima siwaha adya, to wani abu wanda ba sallah ba zai fi tozarta ta. In har ya tozarta sallah, to min babu aula ya tozarta wani abun da bai kai sallah ba. Wannan al'amari na farko kenan da zai fara fito mana da yadda sayyidina Umar ya dabbaka hizba a babin sallah. Yace wa kana radiyallahu anhu shadid al-hirsi ala al-khushu'i fi salati, sayyidina Umar Allah yarda da shi ya kasance mai tsananin kwadaituwa ne wajen khushu'i cikin sallah. Abinda ake nufi da khushu'i shine mutum ya zamanto yana mai halarto da zuciyarsa, yana mai tara hankalinsa a cikin sallarsa, ya zamanto a yayin da yake yin sallar hankalinsa bai tafi wani guri ba, a yayin da yake sallar baya hira da zuciyarsa, baya saka wannan ya kwance, wannan ya zama ruwan dare cikin masu sallah. Idan mutum ya shiga sallah, to anan ne kuma za a bude kofar tattaunawa da zuciya, anan ne za a bude kofar halatto wannan da halatto wancan. Shedan shi baya barin mutum yayi sallah ya kare cikin kwanciyar hankali, zai ce masa a kazan nan fa, kai kazan nan kuwa, kuma shedan sai ya duba ya ga abubuwan da zuciya ta fi karkata gare su zai ta halarto wa mai sallah, ta yadda in ya halarto zai wahala mai sallan nan yayi watsi da su. Ai akwai kissar da muka taba karanta ta wani mutum da ya ɓoye dukiyarsa a ƙasa zamanin Abu Hanifa. Zamanin Abu Hanifa mun san lokacin babu banki da mutum zai kai kuɗinsa ya yi ajiya. A wancan lokaci bankinsu shi ne cikin ƙasa, za a toni ƙasa, tono mai zurfi, ‘yan kuɗaɗen mutum sai ya sa ciki, ba wanda ya gan shi sai ya mai da ƙasa ya rufe, ya dandaɗa gurin ya shafe ta ta yadda ba za a gane cewa an sa wani abu a gurin ba. Ba wanda zai san kuɗinsa yana ciki, shi kaɗai ya san cewa ya burna kuɗinsa a gurin. Lokacin da buƙata ta taso na wannan kuɗi sai ya zo ya tona ya ɗebi kuɗinsa ya je ya amfaninsa da shi. Sai ya zama cikin ƙasa shi ne a matsayin kamar bankinsu a wancan zamani. To wani mutum ya toni ƙasa ya sanya kuɗinsa ya burne ya rufe, bayan wasu watanni ko ‘yan shekaru buƙata ga kuɗin ya taso. To sai ya je da nufin ya toni kuɗin ya ciro don ya amfana da wannan kuɗi. To da ya je cikin ikon Allah kuma da yake lokacin ya tura an yi ruwan sama gurin ya yi dusun tsiro, sai ya kasa tantance ina ne takamaimai ya burna wannan kuɗi nasa. Ya toni nan bai samu ba, ya toni nan bai samu ba, ya toni nan bai samu ba, hankalinsa ya tashi. Shi dai a jikinsa yana ji cewar babu wanda ya zo ya toni kuɗin nan. To amma kuma actual a ina ne ya burna kuɗin ya mance, saboda zamanin ya tura ‘yan shekaru. To sai rasa yayi zai yi, sai ce to amma dai tunda Abu Hanifa yana raye bari ya je ya fatawa. Sai zo ya samu Imam Abu Hanifa, ya ce shi ya burna kuɗinsa shekaru kaza baya, yanzu kuma buƙata ga kuɗin ya taso, amma da ya je zai toni kuɗin ya rasa takamaimai a ina ne ya burne kuɗin. Abu Hanifa ya ce to ai wannan fatawar da ka zo da ita ba ta fiqihu ba ce, ni kuma malamin fiqihun addinin Musulunci, amma tunda ka riga ka zo, shi wanda Allah ya buɗa masa a ɓangaren addini za ka ga a ɓangarori na rayuwa ma ba zai rasa ta cewa ba. Ya ce to zan baka shawari, idan ka koma gida dare ya raba to ka yi alola ka shiga sallah. Sai ki ta mamaki, me alaƙar shigansa sallah da kuma neman kuɗinsa ko samun inda kuɗinsa yake? Sai ce amma dai tunda fatawa ya zo ya yi, kuma aka ɗora shi kan turba, bari ya je abin da aka ɗora shi a kai. Ya koma gida Allah Allah yake dare ya shiga, saboda shi fatansa kawai ya samu kuɗinsa. Dare na fara shiga sai tashi ya yi alwala, ya yi kabbarar sallah, ya fara sallar, sai shaiɗan ya zo yana suranta masa yadda ya yi ya je ya burna kuɗin, da inda ya bi ya je, da inda ya tsaya, da yanda ya yi tonon, da inda ya sa kuɗin, take sai ya tuno inda ya sa kuɗin. Sallar da ba a ƙarasa ba ke nan. Ya yanke sallar ya tafi, kuma ya tono take samu kuɗin, sai yake ta mamaki, ya ce ya aka yi Abu Hanifa ya gane cewar idan an shiga sallah za a iya gano inda kuɗin nan yake. Abin ya mamaki ya rufe shi, ya dawo gida yana ta murna. Da gari ya waye sai sammako ya tafi gurin Abu Hanifa, zai je ya shaida masa cewar ya samu kuɗi, kuma zai sake tambaya Abu Hanifa. Da ya isa sai ya bayyana Abu Hanifa cewar ya samu kuɗi fa, kuma yana godiya. Ya ce to amma ya imam, ya aka yi ka gane cewar idan na shiga sallah zan samu wannan kuɗin nawa? Ya ce a to wannan abu ne wanda yake sananne, duk lokacin da bawa ya alwala ya shiga sallah shaiɗan ba zai bar shi ba, zai ta zuwa masa da abubuwa iri-iri kala-kala daban-daban, ya zo masa da wannan, ya zo masa da wancan, kuma sai ya tantance, ya dirje, ya zaɓa, sai ya zaɓi abin da ran ta fi so, abin da ran ta fi karkata gare shi, abin da ran ta fi sha'awa, to sai ya zo wa ran da shi, ta yadda ran ba za ta iya barin avoiding ɗin wannan abin ba ta bashi. To kai kuma shaiɗan ya san matsalarka, ya san damuwarka, to yanzu shi shaiɗan da kai wannan sallar gara ka je ka samu kuɗin, ya fi masa alheri shi a rayuwarsa, ka yi asarar wannan sallar. Saboda haka yanzu ko da ka ci gaba da sallar, sallar za a wayi gari, ba ta da ƙima. Saboda me? Saboda shaiɗan ya shigo maka ta inda kake ka fi karkata, ya zo maka da abin da kake so, kishi kake fama da shi, yanzu kuma ya zo maka da ruwa mai sanyi, kaga dole ka karɓa ka sha. To shi kuma anan yayi nasara. yace to wannan shine dalilin da yasa nace ka je ka shiga sallah an ka shiga sallah zaka gano inda wannan kudi naka yake to wannan kuma babban jarrabawa ce da aka jarrabi al'umma da ita a yau yana da wahala mutun ya shiga sallah yayi ya kare shedan bai zo masa da wannan ba shedan bai zo masa da wancan ba in ya zo masa da wannan ya kore to zai zo masa da wancan in ya zo masa da wancan ya kore zai ƙara zuwa masa da wani har ya dace to in ya zo masa da wannan shikenan kuma ya shiga duniyar tattaunawa da tsarawa da planning da kaza sai a idan da sallah bai ankara ba shedan kuma in ya haka yayi yayi babbar rabo shi yasa idan ka shiga sallah da zarar ka ji ka fara zancen zuciya a sallar ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah idan shaitan ya kawo maka farmaki to nemi tsarin Allah ya tsare ka daga shi kana neman tsarin Allah zaka ji hankalinka ya dawo kan sallarka ka ci gaba da sallarka to shaitan fa ba zai daddara ba zai sake kawo maka farmaki to kai ma kanka daddara nemi tsarin Allah idan kuna ta dauki ba dadi da shi yau ya zo ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin sa a cikin sallarka gobe yazo jibi yazo wallahi zai gaji daga karshe ya kyale kai ta wannan yafi yana ci wallahi yafi karfi na na sallama to amma in kullun zai zo ya samu karbuwa shikenan fa shi fa ya samu gurin zuwa kuma haka yake fata ya samu waɗanda za su halaka tare kuma mun san wannan ibada ta sallah ita ce ma'auni a gurin Allah subhanahu wataala shi yasa ranar tashin alkiyama farkon abin da za a fara hisabi wa bawa a kansa kenan ita ce sallarsa to kuma a yau shedan yayi galaba akan masallata mutum zai sallah sai ka ga ba shi da komai na daga sallarsa sai 1 bisa 10 ce kai sallah ka fita da 1 bisa 10 ai ka tafka babba asara annabi kuma yayi ishara cewa farkon abin da za a fara daukewa cikin al'ummarsa shine kushu'i halarto da zuciya a sallah wannan ita ce farkon abin da za a fara daukewa cikin al'ummarsa sai kaga an wayi gari mutum 100 sun yi sallah da kyar a cikin 100 nan ka samu mutum 5 da suka yi sallar 60 daga farko har karshe da kushu'i cikakke shine annabi ya ce hatta la tara fiha khashi'an har a wayi gari ba za ka ga mai kushu'i ba cikin sallarsa cikin masallata an yi sallah mutum 50 mutum 60 a masallaci sai kai daga gaske ka samu mutum 4 mutum 5 da suka yi sallar su da cikakkiyar kushu'i Allah ya tseratar da mu to sayyidina Umar yana da kwadaituwa wajen yin kushu'i a sallarsa wajen halarto da zuciya da mai da hankali kan sallarsa babban misali da zai tabbatar da haka yace fa an Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma an samu daga Abdullahi dan Umar Allah ya dada su shi da babansa gaba daya qala yace sallaitu khalfa Umar nayi sallah bayan Umar inji Abdullahi dan Umar fa sami'tu haninahu fi salati sai naji gurnaninsa cikin sallah gurnani na kuka yaji gurnanin sayyidina Umar na kuka kuka ya kwace masa yana ji yana gurnani amma na kuka min wara'i thalathati sufufin a bayan sahu guda uku tsakaninsa da sayyidina Umar sahu guda uku amma yana jiyo muryan sayyidina Umar alamu na kuka na bayyana ka san idan mutum yana sallah ana karanta masa ayoyi na alqur'ani yanda yake kallon waɗannan ayoyi din suna tasiri cikin zuciyarsa to wannan zai iya sa mutum ya fashe da kuka ayoyin alqur'ani za su iya sa mutum ya fashe da kuka to bari mu ji wata nagarta ta sayyidina Umar mu koma can ƙasa sakin layi na ƙarshe inda yace fa inda ma ta'akhkhara radiyallahu anhu fi salati al-maghrib hatta tala'a najmani bisababi shughlihi bi ba'd al-umur a'taqa raqbatayn ba'da as-salati yace fa inda ma ta'akhkhara radiyallahu anhu fi salati al-maghrib ayayin da sayyidina Umar ya makara a sallar magriba hatta tala'a najmani har zuwa lokacin da taurari guda biyu suka bayyana kenan gari ya fara duhu ka san magariba ana shiga gari da sauran haske akan idan da magariba gari ya fara duhu kenan lokacin da ya zo ga sallar magariba gari ya fara duhu tunda har taurari guda biyu sun bayyana me yasa sayyidina Umar ya makara sallar magriba bi sababi shughulihi bi ba'd al-umuri saboda shagaltuwa da yayi da wasu al'amura da suka shafi al'umma tunda shine jagora na al'umma to wannan abu ya taba zuciyar sayyidina Umar a ce ni Umar na makara sallar magriba har gari ya fara duhu da yazo kafarar da yayi bisa wannan makara da yayi ga sallar magriba a'taqa raqabatayn ba'da salati sai ya yanta bayi guda biyu bayan ya idar da sallah fatan Allah ya masa afuwa a cikin mu yau akwai wanda zai makara sallah ya ji cewa yayi asara babba har yayi kokarin aikata wani abu da zai nemi da wannan abun Allah ya masa afuwa babu gaskiya babu wani asati zai iya makara sallah ya rasa sallah so biyu ko uku wannan mai kokarin kenan wani kuma awuni ma zai iya rasa sallah ɗaya ko biyu awuni salloli guda biyar sai kaga a ya dace salloli uku cikin jam'i salloli guda biyu ya makara bai yi su kan lokaci ba ko kuma lokacin ya fara turawa kuma ko gezau ko a jikinsa hankalinsa kuma a kwance magabata ba haka suke ba idan sallah ta kubce masa cikin jam'i ko kuma lokacin ta ya dan tura yana ji cewa shi kan yayi asara duniya da lahira yana ga ya shiga uku ya lalace yana ga kamar ma Allah zai fushi da shi shi yasa Abdullahi dan Umar dan wannan Umar da muke karatu a kansa daga cikin dabi'unsa idan har sallah ta kubce masa bai samu an yi da shi cikin jam'i ba abin da yake yi wa kansa ukubar da yake yi wa kansa zai yi ta yin sallah ba zai tsaya ba har sai wata sallar ta iso misali yanzu sallar isha wani abu sai ya shagaltar da shi bai samu ya zo an yi sallar isha da shi cikin jam'i ba to idan ya zo yi sallar ishan ya idar ba zai gushe ba yana sallah har sai lokacin alfijir ya yi ya ce wannan ita ce ukubarsa da ya yi wa kansa sakamakon rashin samun sallar isha cikin jam'i idan aka yi sallar azahar ba tare da shi cikin jam'i ba ya zo yi sallar azahar din to zai yi ta sallah ba zai tsaya ba har sai lokacin sallar la'asar ya zo wannan ukuba da ya yi wa kansa na sakamakon rashin samun damar halatta sallah cikin jam'i mu kuma yau zaka ga mutum wani aiki na office ya dauke hankalinsa ko kuma wata cinikayyarsa ko wani sana'arsa wata sana'arsa a rumfarsa ta kasuwa ta dauke hankalinsa ba zai tsaya ba sai ya karkare sai ya zo ya yi sallarsa daga baya lokacin kuma lokacin ya tura sosai kamar mu sallar bata dame mu ba a yau sallar bata dame mu ba su kuma a wancan zamani sallar ita ce matakin farko to mu a yau akwai ibada da muke da ta wuce sallar babu to ita ma ba mu damu da ita ba ba ma mai da hankali a kanta sannan wani abun tausayi za mu kira shi abun tausayi idan mutum ya zo yana maka sallar wallahi kare ba zai ci ba in ba dama ya samu ya yi sallar cikin jam'i ba bayan liman in shi kadai zai yi sallar wallahi sallar ko shi aka bashi ba zai karbe ta ba kuma ya gashi sallar ya zo yana yi wa Allah ne wa Allah ya karba al'amarinmu yan uwa abun tausayi dole mu samu kanmu cikin matsanancin yanayi wallahi ba ma tsaye da sallah tsakani da Allah kashi 70 cikin 100 na musulmi ba sa tsaye da sallah in ma nace 80 ban zurfafa ba na farko ba a yin sallan kan lokacinta na biyu idan an zo yin sallar ba a yin ta yadda ya kamata ana yin ta jeki na yiki kawai Allah Allah ake a sauke nauyi a huta dauka ake sallar wata nauyi ce akan ka bari ka sauke ka huta alhali kuma ba haka annabi ya nuna mana ba ba haka annabi ya karantar da mu ba ba haka annabi ya tarbiyantar da al'ummarsa ba annabi ya tarbiyantar da al'ummarsa akan a dauki sallah a bar so a bar kauna wacce ma in damuwa kake ciki zaka samu yaye wa damuwarka da ita haka annabi ya tafiyar da sahabbansa tarbiyar da ya dora sahabbansa akai ke idan al'amari ya in abu ya daga annabi hankali sai ya shiga sallah yana shiga sallah sai ya samu nutsuwa mu kuma idan kana so kaga tashin hankalin mutum sai an shiga sallah babban tashin hankalin saliman yayi doguwar sura to anan fa yanzu an gama daga masa hankali an tada masa hankali to amma sahabban annabi da annabi idan kana so ka samu nutsuwar su kana so kaga kwanciyar hankalin su to a zo a shiga sallah nan ne suke samun nutsuwa da kwanciyar hankali shine Allah ya ce wasta'inu bis sabri wasfana, duk wani abu da zai daga maka hankali, duk wani abu da zai firgita ka, duk wani abu da zai zo ya taba maka zuciyarka, to ka nemi taimakon Allah da hakuri da kuma sallah. Saboda in ka shiga sallah, radadin da kake ji cikin zuciyarka zaka samu sassaucin sa. Ibn Abbas, Allah yarda da shi, yana hanyarsa ta tafiya, sai aka zo masa da labarin rasuwan dan uwansa Qutam. Aka ce, ai Qutam ya rasu, ka san ka ji labarin rasuwan dan uwanka dole zuciyarka za ta kuna, zaka ji zafi. To sai Ibn Abbas, Allah yarda da shi, abin da yayi sai faka dabbarsa a gefe, sai yayi alwala, yana alwala sai kabbara sallah. Da ya idar sai yake karanta wannan aya, wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa ala al-khashiina. Ku nemi taimakon Allah ga duk wani abu da zai same ku na musiba, wanda zai taba zuciyarku, zuciya ta yi zafi, zuciya ta yi radadi. Ku nemi taimakon Allah da hakuri da kuma sallah. Na farko kai kokarin rarrashin zuciyarka, kai hakuri. Na biyu kuma ka shiga sallah. In ka shiga sallah zaka ji abun ya dan maka sauki a cikin zuciyarka. To magabata ba sa wasa da sallah ko kadan, kuma suna bata muhimmanci. Yanzu ƴan uwa, mun ga misali na farko cikin misalan abbaka hisba na sayyidina Umar a bangaren sallah, takaddu da ya rubutawa gwamnoninsa akan su sanarwa talakawansa cewar shi fa abin da yafi girma a gurinsa, abin da yafi muhimmanci a gurinsa shine sallah. Duk wanda ya kiyaye sallah to shi baya shi a gurin sayyidina Umar. To bari mu duba gaba ta biyu cikin ko misali na biyu cikin misalai da za su fito mana da yadda sayyidina Umar ke bada muhimmanci wa al'amarin hizba a bangaren sallah. Nan gurin da ya ce, wa kana yara al-jam'a baina salataini min udhrin min al-kaba'ir wa kana yanha man yusalli ba'da al-'asr. Wannan misali na nawa kenan, misali na biyu. Wa kana yanha man yusalli ba'da al-'asr, wannan shine misali na biyu cikin misalai da za su fito mana da yadda sayyidina Umar ke dabbaka al'amarin hizba a cikin sallah. Ya kasance yana hanawa ai sallah bayan la'asar. Dama mecece ma'anar hizba? Idan aiki na kuskure ya bayyana, a hana wannan aikin. Idan an kame daga aikata wajibi ayi umurni a aikata, nan shine ma'anar hizba, kamar yadda muka yi bayani a halkokinmu da suka gabata na baya. To sayyidina Umar daga cikin ayyukan hizba da yake a bangaren sallah, ya kasance na hanawa ai sallah bayan la'asar. Me yasa yake hana ai sallah bayan la'asar? Saboda annabi ya hana ai sallah a lokacai guda biyar. Lokaci na farko, annabi ya hana ai sallah bayan sallah asubahi, har sai rana ta fito ta dagu. Lokaci na biyu, annabi ya hana ayi sallah dadai lokacin da rana take fitowa, rana ta yi jaja aur tana fitowa, to annabi ya hana ayi sallah a wannan lokaci. Me yasa? Saboda masu bautar rana a lokacin suke mata sujjada. To kai kuma duk da ubangijinka zaka bautawa, to kar ka yi tarayya da masu bautan wani Allah a lokacin su. Ana so masu bautan wani Allah kana saba musu. Na farko ka saba musu a irin ibadar su. Na biyu ka saba musu a lokatan ibadansu. Ba a so kai ibada wa Allah a lokacin da masu saban Allah suke saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa annabi da yayi azumin Ashura, sai aka waye gari Yahudawa ma sun yi. Kaga ai an yi ibada a lokaci guda da annabi da shi da Yahudawa. Sai annabi ya ce, to in Allah ya kai ni baɗi zan saba musu. Ni tara da goma sai zama na saba musu, su goman kawai suke kenan. Ana so a saba musu har lokatan ibadansu. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai sallah dadai lokacin da rana take fitowa, har sai ta yi haske ta dagu. Me yasa ya hana ai sallah a wannan lokaci? Saboda a lokacin masu bautar rana suke mata sujjada. Kai kuma duk da ba ranar kake bautawa ba, Ubangiji kake bauta, amma kai hakuri saboda ka saba musu. Ana so a saba ma waɗanda ba musulmai ba a ibadarsu, a saba musu lokacin ibada. In mun zo mu lokacin ibadarmu ta bambanta da lokacin ibadarsu. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a aikin hajji ya ce, duk wanda ya yi tsayuwan arfa, duk wanda ya yi tsayuwan arfa ya tashi barin arfa, to ya bar arfa kafin rana ta faɗi. me yasa saboda mushrikai ba su barin arfa sai rana ta fadi sai ce a saba musu a lokacin ibada kai musulmi ka bar arfa gabanin rana ta fadi sai dai illa rura ce ta hana ka barin arfa har rana ta fadi nan ba matsala idan an zo Muzdalifa ana kwana a Muzdalifa in gari ya waye ana so in gari ya waye bayan an idar da sallar asubahi a bar Muzdalifa to mushrikai ba su barin Muzdalifa sai rana ta fito annabi sai ya ce a saba musu a bar Muzdalifa gabanin fitowar rana a bar Muzdalifa gabanin fitowar rana a saba musu to kowace ibada da zaka gani akan so a sabawa waɗanda ba musulmai ba a lokacin ibadar shi yasa annabi ya hana ai sallah duk da sallar wa ubangiji za a yi wa to amma annabi ya hana dadai lokacin da rana ta yi jajawa take fitowa ya hana ai sallah saboda me saboda a sabawa masu bautawa rana din wannan lokaci na biyu kenan cikin lokatan da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya hana ai sallah sai lokaci na uku lokacin da rana take tsakiya nan ma annabi ya hana ai sallah me yasa saboda masu bautar rana a lokacin da tazo tsakiya nan ma suna mata sujjada to sai annabi ya hana a bautawa Allah a lokacin da masu bautar rana suke bautanta dakkar ai kamanceceniya da su kuma a saba musu sai lokaci na hudu cikin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai sallah bayan la'asar har sai rana ta fadi annabi ya hana ai sallah a wannan lokaci sai lokaci na biyar da annabi ya hana ai sallah dadai lokacin da rana ta je yamma tana shirin faduwa ta yi jajawur nan ma annabi ya hana ai sallah saboda me saboda a dadai lokacin masu bautar rana suke mata sujjada to sayyidina Umar tunda ya san wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu a zamanin sa waɗanda suka shiga musulunci sun ninka ninkin baninkin na waɗanda da suke musulunci to tunda an samu sabbin musulunta kaga za a wayi gari ba su san karantarwa addinin musulunci da yawa ba to sai ake samu wasu daga cikin su in an yi dadda sallar la'asar sai mutun ya tashi zai nafila sai sayyidina Umar ya hana shi ya ce kul kan naga kai wannan sallar ta nafila kaga wannan aiki ne na me aiki ne na hisba da sayyidina Umar yake a babin sallah yana hana masu yin sallah bayan la'asar ya hana sai yin sallah saboda annabi ya hana to sai misali na uku cikin ayyukan hizba na sayyidina Umar a bangaren sallah yace wa kana yu'annibu man ta'akhkhara an at-taqaddumi li salati al-jumu'a wannan aikin hizba na sayyidina Umar misali na uku a bangaren sallah ya kasance yana kausasa harshe ga wanda ya makara wajen zuwa sallar juma'a da wuri sayyidina Umar yana kausasa masa harshe to ga misali nan mu gani na kausasa harshe na sayyidina Umar ga mai makara ga halatta sallar juma'a qala umar radiyallahu anhu li uthman radiyallahu anhu yace qala umar li uthman radiyallahu anhuma sayyidina Umar Allah yarda da shi da sayyidina Usman Allah yarda da shi yace lamma dakhala huwa yakhutubu qala umar li uthman radiyallahu anhuma lamma dakhala huwa yakhutubu Sayyidina Umar ya ce wa Sayyidina Usman Allah ya dade su gaba ɗaya lokacin da Sayyidina Uthman ya shigo masallaci Sayyidina Umar yana khutuba Sayyidina Umar yana kan minbari yana khutuba mun san a zamanin annabi da zamanin sahabbai waɗanda suke jagorantar mutane a addini suke jagorantar su a duniya shugabanku a addini shine shugabanku a duniya wanda yake limamin ku shi zai ja ku sallah to shine kuma zai zama shugaban ku a al'amuran duniya to sayyidina Umar ai anan shine shugaba shine amirul mu'minina shike jagorantar al'umma musulmi to kuma shi yake jan su sallah to sayyidina Uthman ya shigo masallaci sayyidina Umar yana khutuba wace khutuba ta sallar juma'a sai sayyidina Umar yake ya yanke khutubarsa sai ya ce a hadhihi sa'a baka tashi zuwa juma'a ba sai yanzu sai daliban ya hau kan minbari yana khutuba sannan zaka halatto sallar juma'a kuma matsayi irin naka kai Usman ba kaman sauran lagalagan mutane ba kuma ka zo juma'a a irin wannan lokaci ya yanke khutubarsa yana mai da martani wa sayyidina Uthman munkiran alaihi tarkal bukur yana mai musanta masa yadda ya bar safuko zuwa juma'a da wuri halattar juma'a akan lokaci faqala wani martani sayyidina Uthman ya mayar wa sayyidina Umar sayyidina Uthman sai ya ce wa sayyidina Umar ma zittu ba'da an sami'tu al-adhana ala an tawadda'tu wa kharajtu yace to ai hakan ma ai nayi kokari ban ƙara komai ba ba'da an sami'tu al-adhana bayan naji kiran sallah ba abin da na ƙara ala an tawadda'tu da ya wuce alola ba abin da na ƙara da ya wuce alola da nayi wa kharajtu kawai na fito na tawo masallaci ma'ana hakan ma nayi kokari ina jin kiran sallah ban aikata komai ba ban yi wata wata ba kawai alwala ne na taho masallaci to wata sabuwa kuma faqala sai sayyidina Umar ya ce wal wudu'u aidan kuma alwala kawai kai ka taho bayan laifin jinkiri wajen halartowa juma'a kuma alwala kawai kai ka taho ba kai wanka ba kenan yanzu laifin sun zama biyu da laifin daya ne na jinkirin halattar juma'a to yanzu kuma laifin sirrubanya sun zama biyu na rashin yin wanka a yayin da zai taho sallar juma'a yace wa kad alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ya'muruna bil ghusli alhali kai ka sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na umurtar mu da yin wanka in zamu taho sallar juma'a kai kuma ka taho juma'a ba tare da kai wanka ba kai alwala kawai ka taho to anan sai sayyidina Umar ya musanta wa sayyidina Uthman bisa waɗannan abubuwa guda biyu kaga wannan shi ake kira aikin hisba zai fito mana da yadda sayyidina Umar yake sa ido kwarai da gaske dangane da al'amarin sallah yace wa kad urifa jawazu tarkil ghusli bi wudu'i Uthman radiyallahu anhu nan tsokaci ne mai mawallafin littafin yayi karka ji wannan bayani ka ce a to kenan fa yanzu fa duk wanda bai yi wanka ba in zai je juma'a ya aikata laifi saboda yin wanka in za a je juma'a wajibi ne me yasa annabi yana umurtar sahabbai da yin wanka in za su je juma'a to kuma an ce annabi yayi umurni umurnin annabi wajibi ne a dabbaka shi to shine mai littafin yake maka ta'aliki yace wa kad urifa jawazul tarkil ghusl za a fahimci halarcin barin yin wanka bi wudu'i Uthman da alwala Uthman dan da wajibi ne Uthman ba zai alwala ta masallaci ba amma tunda Uthman yayi alwala ta masallaci wannan yake nuna kenan yin wanka a ta masallacin juma'a ba wajibi bane sunna ce mai karfi annabi yana umurtar su sunna ce mai karfi me zai nuna maka cewa sunna ce hadisin da zai biyo bayan wannan bayani yace wa bima ruya annahu sallallahu alaihi wasallama qala man tawadda'a yawmal jum'ati fa biha wa ni'mat ومن اغتسل فالغسل افضل وانا حديثي ne na samura daya daga cikin sahabban annabi Allah yarda da shi wanda Bukhari da Muslim sun fidda hadisin cikin sahihansu annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi alwala ranar juma'a to nan alwalar tasa tayi ta wadatar masa kuma ta isa amma wa man igtasala wanda kuma yayi wanka in zai taho juma'a falghusulu afdalu wankan shi yafi falala kaga wannan yake nuna kenan wankan ba wajibi bane amma wankan aka fi so saboda mutun zai samu alkhairi da falala mai tarin yawa to wannan ƴan uwa misali na uku cikin misalai da suka fito mana da yadda sayyidina Umar ke dabbaka al'amarin hisba ame a sallah to mu je misali na ƙarshe sai mu karkare a kansa shine at-tarawih can shafi na 221 dan duk bayanan nan da ya ka mun ce harafi harafi duk sai mun bi su ba mu san ranan da za mu gama littafin ba to kuma muna sha'awa mu gama mu samu mu duba Usman shi ma mu je shafi na 221 inda yace at-tarawih za mu ganan ma wani rawan da Umar ya taka wata gagarumar gudunmawa da Umar ya ba wa duniyar musulunci wanda har yanzu duniyar musulunci na amfana da wannan gudunmawa ta sayyidina Umar a bangaren sallar tarawih to gabanin ya kawo mana nagartar sayyidina Umar a wannan babi nan ma ya danyi mana sharan fage ya mana muqaddima na ya nuna mana cewa ita sallar tarawih tana da asali a sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace qiyamu ramadana aw salatu tarawih sunnatun lirijali wan nisa tsayuwar dare a watan ramadana ko tsayuwar da mutun zai cikin watan ramadana ko kuma sallar tarawih da mutun zai cikin watan ramadana wannan sunna ce ga maza da mata sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam mutun yayi tsayuwar dare a watan ramadana mutun yayi sallar tarawih a watan ramadana tu'adda ba'da salatil isha ana yin ta ne bayan sallar isha'i wato sallar tarawih ana yin ta bayan sallar isha'i lokacin ta na farawa ne bayan sallar isha'i har zuwa alfijir yake to duk lokacin sallar tarawih ne lokacin sallar tarawih na fara daga bayan sallar isha har zuwa ketowan alfijir anan ne lokacin ke karewa rawal jama'atu an abi hurairata radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yuraghibu fi qiyam ramadana min ghairi an ya'mura fihi bi azima jama'a sun rawaito in an ce jama'a marawaita hadisi kace bukhari muslim abu dauda Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, waɗannan mutane guda bakwai gali sautari da dama in ka ji malaman hadisi sun ce akhrajahul jama'a suna nufin waɗannan mutane guda bakwai ma'abotan sahihain Bukhari da Muslim sai kuma ma'abotan sunan Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah sai kuma mai musnad shine Imam Ahmad waɗannan su bakwai sautari da dama in ka ji Ibn Hajar a cikin littafin sa Bulughul Maram ya ce akhrajahul jama'a yana nufin waɗannan mutane guda bakwai Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Ahmad to haka zalika anan gurin da shi ma wallafin wannan littafi yace jama'a sun rawaito hadisi yana nufin Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Ahmad hadisin da aka samu daga Abu Huraira Allah ya dade shi yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa akan tsayuwan watan Ramadana tsayuwa da za a yi a dararen watan Ramadana manzan Allah yana kwadaitar da al'ummarsa min ghairi an ya'mura fihi bi azima ba tare da yayi umurni na tilasti ba kenan ba wajibi bane amma dai yana cike da falala kar ayi ba kai fa yaqulu manzan Allah sai yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsaya a dararen ramadana dararen watan ramadana kwana 29 ko 30 mutun yayi ya raya waɗannan darare na watan ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam yace imanan yana mumini wa ihtisaban kuma yana mai kwadayin lada gurin Allah madaukakin sarki ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk abubuwan da yana zanubansa an gafarta masa kenan yanzu duk wanda ya raya daren watan ramadana dararen watan ramadana kwanakin da ake da su guda 29 ya raya dararen su ko 30 yana mumini kuma yana raya wannan daren kwadayin abin da ke gurin Allah neman yadda Allah neman dacewa da fallar ubangiji to wannan an gafarta masa duk abubuwan da suka gabata na zanubansa yace wa rawau illa Tirmidhi har ila yau jama'an sun rawaito hadisi banda Tirmidhi kenan Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Ibn Majah Ahmad su shida sun rawaito an Aisha radiyallahu anha an samu daga Aisha Allah da ita yanzu za a bayyana mana yadda aka samu yin sallar jam'i a sallar tarawih yadda aka samu asali kenan yana da asali sallar jam'i da ake yi a sallar tarawih an samu daga ummuna Aisha Allah da ita tace sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil masjid manzon Allah ya salla cikin masallacinsa sallar dare a cikin watan ramadana fa salla bi salatihi nasun kathirun sahabbai da suka zo suka ga annabi yana salla sai suka yi sahu a bayan sa suka bi shi wannan salla har yayi sallar sa ta dare ya idar thumma salla min alqabilati washi gari ma nan ma annabi ya sake tsayuwa a masallacin sa zai sallar dare a watan ramadana fa kathuru to a sallar da yayi ta jiya labari ya kara da garin madina ai jiya annabi yayi salla da mutun kaza sallar dare jam'i to yau da kowa ya ji sai aka yi cincirundo aka harhadu kowa yana sha'awar ya bi annabi sallar dare sallar tarawih sai suka taru fa kathuru sai suka taru thumma jitama wa annabi ya salla da suwar aka idar dare na biyu kenan to yanzu fa labarin zai kara fadi ko ina madina ko ina an ji cewa daren jiya da daren yau duka annabi yayi sallar tarawih tare da jama'a to dare na uku sai haduwar yafi na koyaushe yafi na dare na biyu. Dare na biyu dama yafi na dare na ɗaya. Dare na ɗaya ai kicibu suka zo suka yi. Wataƙila adadinsu bai wuce 10 ba. To dare na biyu kuma sun ta san mu 50. Dare na uku kam wane 100 suka makaru kowa na jira annabi ya fito a zo a yi jam'i. Thumma jitama'u min al-lailatis salisa. A dare na uku sai suka haɗu. Falam yakhruj ilayhim, manzon Allah sai yake fitowa har kusan asuba sai suka wasu. To lokacin da aka zo aka yi sallar asuba, annabi sai ya fiskanto su, shine anan yace falamma asbaha, bayan annabi ya idar da sallar asubahi, kala sai yake cewa sahabbansa, kad ra'aytu sani'akum, naga abin da kuka yi jiya, ma'ana naga taruwanku da haduwarku kuna jira in fito in ja ku sallah kamar yadda muka yi jiya da shekaran jiya. Yace to amma sai ban fito ba. Me ya hana annabi fitowa? Annabi sautari da dama in yayi abu yakan bayyana musu hanzarinsa, yakan bayyana musu dalilinsa. To annabi zai bayyana musu me ya hana shi fitowa daren jiya, alhali shekaran jiya da shekaran jiya waccan da an hada an yi sallah. Yace falam yamna'ni min al-khuruji ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum. Yace ba komai ya hana ni in fito gare ku ba, face tsoron kar a farlanta muku. Dan annabi ya ci gaba da fitowa, yau an yi, gobe an yi, jibi an yi, gata an yi, citta an yi, to za ta zama wajibi. To in ta zama wajibi kuma mutane za su jikkata. Annabi kuma duk abin da zai jikkata mutane ya kuntata musu baya san sa, azizun alaihi ma anittum, duk abin da ke ci muku tuwo a ƙwarya, duk abin da ke uzura muku azizun alaihi, yana girma wa annabi. Annabi baya san abin da zai jikkata al'ummarsa. Shi yasa magana annabi koyaushe ya rabbi ummati ummati, ya ubangiji al'ummata al'ummata, saboda tausayin da yake yi wa al'umman nan tasa. Yake ba da labari cewa duka annabawan Allah, kowane annabi Allah ya ba shi addu'a guda da in yayi akwai garanti da tabbas cewar Allah ya karɓi wannan addu'a. Kowane annabi Allah ya ba shi wannan tabbacin. Yace to ni da nazo maimakon na yi addu'ar a bani bukata ta, sai na ce a'a, na yi sabin ɗin wannan addu'ar tawa, na yi bukin ɗinta ranar tashin kiyama, in sanya ta ta zama ceto ga al'ummata. Maimakon ya roƙi Allah, Allah ba shi bukatar tasa, tunda Allah ba shi garanti cewar in yayi wannan addu'an 100% za a amsa masa, sai ce a'a, wannan addu'ar tasa ya yi bukin ɗinta, ya yi tanadinta, ranar gobe kiyama zai yi amfani da ita wajen ceto wa al'ummarsa. Ya ce kuma tabbas za su samu wannan ceton ga duk wanda ya mutu baya shirka da Allah. In ji annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ajiye ta, ya yi bukin ɗinta, ya yi tanadinta, ya ɓoye ta zuwa ranar tashin kiyama, ya yi amfani da ita wannan addu'ar da aka ba shi, in ya yi za a amsa masa, ya yi ceto wa al'ummarsa da ita ranar tashin alkiyama. Ya ce kuma duk al'ummarsa za su samu, duk wanda ya mutu baya shirka da Allah. Kenan waye ba zai samu wannan ceto ta annabi ba ranar gobe kiyama, wacce ya barta, ya yi bukin ɗinta, ya yi tanadinta zuwa gobe kiyama, wanda ya mutu yana shirka da Allah, wannan ba zai samu ba. Kaga wannan yake nuna mana mugunyan shirka, yake nuna mana hatsarin shirka, yake nuna mana illar shirka. Duk wanda ya mutu yana shirka, ce ta annabi ta haramta gare shi, kuma ceton ya yi tanadinta zai yi wa al'ummarsa. Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su shiga ƙarƙashin ceton annabinka. Wannan hadisi da muka karanta ‘yan uwa, za mu fahimci cewar sallar tarawih sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya bayyana cewar ba don tsoron kar ya ci gaba da fitowa, yana jan mutane sallah ta tarawih cikin jam'i da ya ci gaba da fitowa, amma tsoron haka ya hana shi. Wannan ya nuna me kenan? Ya nuna sallar tarawih cikin jam'i sunna ce ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa ma wasu daga cikin malamai, ko kuma galibin malamai, suke ga bai kamata a bar masallaci a watan Ramadana ba a tarawih cikinsa ba. Malamai suka ce bai kamata a bar masallaci a watan Ramadana ba a tarawih cikinsa ba, saboda mi? Saboda sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam. sai dai shi ba fardul kifaya bace shi fardul kifaya ce ba fardu ain bane nan ce fardu ain falla da ta zama tilas akan kowane ɗaya cikin baligai to amma fardul kifaya idan wasu sun yi za su dauke mu su shine malamai suka yi ijma'i cewa idan a gari an samu masallaci guda daya da ake tarawi to in sauran masallatan ba sai sun wannan masallacin da ake sun dauke wa sauran ya dauke wa sauran amma yanzu a wayi gari cikin gari gaba daya dungurungum duka a ce ba masallaci daya da ake sallar tarawi an garin sun yi laifi haka malamai suka tafi akai amma yanzu misali a ce cikin garin Azare masallaci daya ne kawai ake jam'in tarawi malamai suka ce sun dauke wa sauran masallatan amma aka wayi gari a cikin gari babu masallaci kwaya daya da ake haduwa ayi tarawi malamai suka ce mutan garin sun aikata aiki na laifi to yanzu wannan mukaddima ce ƴan uwa muka karanta abinda zamu je kansa lokaci kuma ya daga mana hannu shine wani irin nagarta ce sayyidina Umar yayi a babin nan wani aiki ne ya dabbaka na hizba a babin sallar tarawi to wannan insha Allah in Allah ya kai mu mako na gaba zamu duba shi saboda ƙuryar lokaci sai mu dasa aya anan har zuwa wancan sati da zai kewayo ta yadda zamu ga aikin hizba da sayyidina Umar yayi a babin sallar tarawih wanda da shi zamu karkara magana akan hizbar sayyidina Umar a bangaren sallah abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh